لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشين درسين 30 دبيو ونزام قباتر أيامز إن شاء الله أشكل لتافين الأدب المفرد نا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري mai rasuwa a hijira ta 256 shekara 1181 da suka shige. Muna roƙon Allah maɗaukaki ya ƙara masa rahama. Don ku wannan shine littafi mafi daraja ta wajen karantar da laduba na musulunci. Wannan darasi yana karantar da mu cewa za a yi ramuku akan zalunci a ranar kiyama. Za mu ci gaba daga hadisi na 181 zuwa hadisi na 186. Al-Imam al-Bukhari ya ce babi na 94, babu qisasil abdi, babi game da ramuwar zalunci ga bawa. Ramuko na zalunci ga bawa shi ake kira al-qisas. Al-qisas shi ne ramuko. Haddasana Muhammad ibn Yusuf wa Qabisah ibn Uqubatas Suwa'i. Al-Imam al-Bukhari ya ce malaman nan guda biyu sun bashi labari da Al-Imam Muhammad bin Yusuf da kuma Al-Imam Qabisah bin Uquba. Qala, suka ce haddasana Sufyan as-Sawri an Habib ibn Abi Thabit an Maymun bin Abi Shabib an Ammar bin Yasir sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan hadisi na Ammar bin Yasir hadisi ne da ya taho mawquf, ya tsaya gare shi, bai jingina hadisin ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba. Ammar bin Yasir qala, yace la yabribu ahadun abdallahu, babu wani mutumin da zai doki wani bawansa, wa huwa zalimul lahu alhali, yana mai zaluntarsa. Babu wanda zai daki wani bawansa alhali, yana mai zaluntarsa, illa uqida minhu, face an karbi ramuko wurinsa yawmal qiyama. Illa uqida minhu yawmal qiyama, da larabci idan aka ce uqida ana nufin alqisas, kamar yadda ya zo cikin lisanul arab mujalla na 12 shafin 216 da an nihayatu fi garibil hadis wal athar mujalla na 4 shafin 119. Babu wanda zai daki wani bawansa yana mai zaluntarsa, face an rama masa a ranar kiyama, uqida minhu, an karbi ramuko wurinsa. Wato akwai ramuko da zai auku tsakanin mutum da bawansa. Wannan hadisi isnadinsa yana da inganci, yana al-musannaf na al-hafiz Abdul Razzaq da al-musannaf na ibn Abi Shayba, yana mu'jamul kabir na al-imam al-tabarani, a riwaya ta al-imam al-tabarani. Ammar ibn Yasir ya jingina hadisin ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah ya ce man daraba mamlukahu zaliman, duk wanda ya daki bawansa a halin zalunci, uqida minhu yawmal qiyama, za a rama masa a ranar kiyama. Hadisin yana sahihul jami'i sagir, hadisi na 6252. Amma hadisin da yazo cikin al-adabul mufrad, hadisi na mawqufun ala Ammar ibn Yasir, hadisin ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, duk wanda ya daki wani bawansa a halin zalimci, to za a rama masa a ranar kiyama. Ba ma duka kawai ba, hatta kazafi. Akwai hadisin daga annabi sallallahu alaihi wa sallam, hadisin yana sahihu Muslim kitabul aiman, babu taglizi ala man qadhafa mamlukahu bizina, hadisi na 6060. Hadisin Abu Huraira yana cewa qala Abu al-Qasim, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man qazafa mamlukahu bizina, duk wanda yayi kazafi ga bawansa, ya masa ƙaryar zina, shine kazafi. Wanda yayi ma bawansa ƙaryan zina, yuqamu alaihi al-haddu yawmal qiyama, za a tsaida haddi a kansa a ranar kiyama. A nan duniya ba za a masa haddi ba, a nan duniya saboda kai kazafi ga bawa ba za a maka haddi ba, amma a kiyama annabi sallallahu alaihi wa sallam za a masa haddi na kazafi. Illa an yakuna kama qala, sai fa idan wannan bawa ya tabbata kamar yanda shi mai mallakan nasa ya jefe shi da wannan kalma ta zina. Al-Imam an-Nawawi sharhin hadisin sharhu sahihi Muslim juz'i na 6 shafi na 61, ta fihi isharatun ila annahu la hadda ala qazifi al-abd fi dunya, wannan yake nuna cewa saboda an yi kazafi ga bawa a nan duniya, ba a yin haddi saboda mutum yayi kazafi ga bawa. Wa haza mujmun alai, wannan duk malaman sunna sun tabbatar da haka. Lakin yu'azzaru qazifuhu, madud da haka alkali yana da damar yayi horo ga mutumin da yayi ma bawa kagen zina, ƙaryar zina, shine kazafi. Amma ba za a yi haddi ba, haddi na kazafi ba a yin sa saboda an yi ma bawa sharrin zina. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace a nan duniya kenan, a ranar kiyama za a yi wannan wato haddi din ga mutumin da ya masa kage. Hadisi na gaba, haddathana Abu Umar Hafs bin Umar qala haddathana Shu'ba bin al-Hajjaj qala haddathani Abu Ja'far Kaysan al-Kufi qala sami'tu Aba Layla. Abu Ja'far wato al-Imam Kaysan al-Kufi yace naji Abu Layla sunansa Salamatu bin Muawiya al-Kindi ya bada labarin Salmanul Farisi, shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ne. Salamatu bin Muawiya al-Kindi qala kharaja Salmanul Farisi, wata rana Salmanul Farisi ya fito, fa iza alafu dabbatihi yatasaqatu min al-ari, sai ga abincin dabba yana warwatse wato a madaurin dabban a gindin turke, abincin dabba yana warwatse a gindin turken da aka daura dabba. Idan aka ce al-ari, ana nufin mahbisu dabba, wurin da ake tsare dabba, wurin da ake kafa turke a ɗaure dabba. Wannan wuri shi ake kiransa al'ari, jam'unsa shine awarin, kamar yadda ya zo cikin Al-Qamusul Muhit. Salman al-Farisi ya fito ya taras da abincin dabba yana warwatse inda turken dabban yake, kaga ya nuna cewa bawan ya yi sakaci wajen kulawa da abincin, bai kamata a warwatsar da abincin ba. Faƙala li khadimihi, sai ya ce mai masa hidima, ya ce masa laula anni akhaful qisasa, in ba don ina tsoron za a yi ramukon zalunci ba a kiyama, la'auja'tuka, wato lallai da na ɗanɗana maka wato zafin duka. In ba don ina tsoron akwai kisasi a ranar kiyama ba, la'auja'tuka, da na gana maka raɗaɗin duka, shine auja'tuka. Hadisin yana da isnadi mai inganci, wannan hadisin yana game kowane irin zalunci, kamar yadda Salman al-Farisi ya faɗa, don yana cewa in ba don ina tsoron al-qisas, al-qisas yana nuna cewa za a yi ramuko na zalunci tsakanin duka halittun Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisi na gaba, haddasana Abu Rabi'i Salman bin Dawud al-Azdi, Sulaiman bin Dawud al-Azdi, shi ake kira Abu Rabi al-Kunyasa. Qala haddathana Isma'il bin Ja'far, qala haddathana al-Ala' bin Abdurrahman al-Madani an abihi. Al-Ala' bin Abdurrahman yarwayto hadisin daga babansa, shine Abdurrahman bin Yaqub, tabi'i ne, ya karbo hadisin wajen Abu Hurairah, sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Abu Hurairah ya karbo hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, qala Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, la tu'adduna al-huquqa ila ahliha, lalle za ku bayar da hakkoki ga masu su. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma sahabbai, lalle ne za ku mayar da hakkoki ga masu su. Duk wani wanda hakkin wani ke gunsa, to idan bai mayar masa ba a duniya, babu shakka a kiyama sai ya mayar masa. Hatta yuqada lishatil jamma'i min ashatil qarda, har sai an yi ramuko ga akuya mara kaho wurin akuya mai kaho, wato hatta awakai za a samu ramuko tsakanin su. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi na 2588, wannan hadisin ya inganta, kaga wannan ya tabbatar hatta dabbobi sai an samu ramuko na zalunci tsakanin su. Hatta dabbobi za a yi wato ramuko na zalunci a tsakani. Hadisin yana sahihu Muslim, kitabul birri was sila, babu taharimiz zulmi, kuma yana musnadul imami Ahmad, a riwaya ta al-imamu Ahmad da kuma al-imamu Muslim. An abi huraira anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qala, annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, yaqtassul khalqu ba'duhum min ba'din, halittun Allah, ka lura da yadda lafazin ya zo, akwai bambanci tsakanin lafazin da ya zo cikin al-adabul mufrad da kuma lafazin da ya zo a sahihu Muslim da musnadul imami Ahmad. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, yaqtassul khalqu ba'duhum min ba'd, halittu za su yi ramukon zalunci su ya su. Halittu, idan aka ce halittun Allah, kaga ba mutane kawai ba, halittun Allah za su yi ramukon zalunci tsakanin su ya su. Saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ƙara tabbatar mana abin da yake nufi da cewa ba mutane kawai bane, sai ya ce hatta al-jamma'u min al-qarna, hatta dabbobi marasa ƙaho daga wurin dabbobi masu ƙaho. Nan ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai tsaya ba, ya ce wa hatta zarratu min az-zarra, hatta kiyashi daga kiyashi, sai an samu ramukon zalunci tsakanin su. Hatta kiyashi daga kiyashi, hadisin yana sahihu targhib, hadisi na 3603. Kaga wannan ya tabbatar da cewa halittun Allah ne gaba ɗaya. Shi yasa a wannan hadisin na al-adabul mufrad Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, latu'adduna al-huquqa ila ahliha, lalle ne za ku mayar da hakkoki ga masu su. Haka nan a littafin sunan Tirmidhi akwai hadisin har yanzu riwayar Abu Huraira, kaga yana musnadul imam ahmad yana sahihu muslim yana sunan tirmizi a sunan tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tuaddun al huquq ila ahliha lalle ne za ku mayar da hakoki ga masu so hatta yuqada lishatil jalha min ashatil qarnai har sai an yara muku ga akuya mara kaho wajen akuya mai kaho hadisin yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 2419 yana sahihu ibn hibban kitabu ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam ya zo da lafazin natahatha wato idan akuya mai kaho ta tunkuri akuya mara kaho ko da wancan akuya mara kaho ta rama ai akwai bambanci tsakanin wannan tunkurin da wancan tunkuri saboda haka wancan an kware ta sai an rama tsakaninsu a ranar kiyama musnadul imam ahmad har yanzu akwai wata riwaya ta abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya rantsuwa yace ala ku sani wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa la yahtasimanna kullu shay'in kaji wannan lafazi la yahtasimanna kullu shay'in yawmal qiyamah manzon Allah yace ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa kowane abu zai yi gardama a ranar kiyama matukar an zalunce shi kowane abu kaga ya nuna cewa ba mutane kawai ba hatta shatani fi man taqahata hatta awakai sai sun yi jayayya tsakanin juna game da wato tsakanin juna game da abin da yasa suka yi karo da juna abin da yasa suka yi karo hadisin yana sahihu targhib hadisi na 3604 ba Abu Huraira kadai ba dan duka waɗannan riwayoyi da muka karanta riwayoyi ne na Abu Huraira sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba shi kadai bane a musnadul imam ahmad akwai hadisin Abu Zar al-Ghifari Abu Zar al-Ghifari yace wata rana ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam baina shatani tantatihani ala alafi allahuma awakai guda biyu suna tunkurin juna saboda abincin da ke gabansu yasa suna tunkurin juna faqala li rasulullah sai manzon Allah ya tambaye ni ya aba zarri tadri fima yantatihani ko ka san abin da yasa suke karo da juna sai nace Allah wa rasuluhu a'lam qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai baka sani ba lakinna Allah a'lam amma Allah da ya halicci wadannan awakai yana sane da abin da yasa suke tunkurin juna sai ya kaudi bainahuma kuma zai yi hukunci tsakaninsu a ranar kiyama hadisin Abu Zar al-Ghifari shi ma ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 2967 sannan akwai riwayar sayyidina Usman bin Affan shi ma ya bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal jamaa la tuqassu min al-qarna yawmal qiyama dabbobi marasa kaho za a karba musu hakkokinsu wajen dabbobi masu kaho a ranar kiyama yana silsilatu sahiha hadisi na 2588 sannan a mujamul awsat na al-imam at-tabrani akwai hadisin abdullah ibn abi aufa shi ma sahabi ne daga abu huraira abu zar al-ghifari sayyidina usman abdullah ibn abi aufa a riwayarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu la yablughu min adlillahi yawmal qiyama saboda tabbatar da adalcin Allah a ranar kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace adalcin Allah zai kai ga makurar da hatta yaqtasu lil jamaa'i min zati al-qarni dabba mara kaho sai an karba mata haki wajen dabba mai kaho saboda tabbatar da adalcin Allah subhanahu wa ta'ala sannan akwai hadisin Abdullah ibn Unais shi ma sahabi ne kaga waɗannan duk sahabbai ne in ka duba tafsirin al-Imam at-Tabari Jami'ul Bayan ya kawo wasu daga cikin riwayoyi na wannan hadisi ya kawo hadisin Abu Huraira inda Abu Huraira yace inna Allah yahshurul khalqa kulluhum Allah subhanahu wa ta'ala zai tara halittu baki dayansu kullu dabbatin wa ta'irin wa insanin kowace dabba da kowane tsuntsu da kowane dan adam idan aka tara su a wuri guda yaqulu lil baha'imi wat tayr Allah zai ce ma dabbobi da tsuntsaye kunu turaban, ku zama turbaya. Fa inda zalika lokacin ne ya qulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba, karshen suratul Nabi aya ta 40. Wannan yana silsilatu sahiha hadisi na 1966, wato yanda Abu Huraira ya fassara karshen suratul Nabi tafsirin Jami'ul Bayan, kuma hadisin isnadin al-Imam at-Tabari, hadisin ya inganta. Kuma al-Imam at-Tabari ya sake kawo hadisin Abdullah ibn Amr, kaga an samu karin sahabi har yanzu. Abdullah ibn Amr shi ma ya fassara wannan aya haka. Abdullah ibn Amr yace iza faraga Allahu yawmal qiyamati min al-qisasi, lokacin da Allah ya gama ramuko na zalunci tsakanin dabbobi, yumayyizu dawaba, Allah zai ware dabbobi wuri guda. Wa qala laha, Allah zai ce ma dabbobin nan kuni turaban, ku zama turbaya. Fa yaraha al-kafir, lokacin kafiri zai ga abin da ya faru ga waɗannan dabbobi. Fa yaqulu ya laitani kuntu turaba, sai kafiri ce kaito na, ina ma ni ma na zama turbaya kamar yadda aka mai da waɗannan dabbobi. Nas'alullahi as-salamata wal afiya, Allah ka tsare mu. To waɗannan hadisai kun gani ba daga sahabi guda ba, kuma hadisan kusan dukkansu sun inganta daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Za a yi adalci tsakanin halittu a ranar kiyama, za a karbi hakkoki. Saboda haka kar ka dauka dan ka zalunci wani shikenan, la, za a sake maimaita wannan rayuwa sai an karba ma mai rauni hakkinsa, wannan babu shakka. Kuma duk mai hankali ma ya sani, ko ba aya ba hadisi, ya za a yi Allah ya halicci duniyan nan da irin wannan tsari, sannan ya kyale azzalimi ya sha? Ai, ba zai yi ba. Akwai ranar da Allah zai karba hakki wajen bayi, kuma ba wai mutane kadai ba, hatta dabbobi. To nan ne aka samu matsala, sai aka samu wasu malamai waɗanda ke ganin ana hisabi, ana hukunci tsakanin mutum da mutum, tsakanin aljani da aljani, amma tsakanin dabba da dabba ya za a ce za a yi hukunci? Kaga sun yi watsi da waɗancan hadisai, duk da cewa ga hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a'a, a yi amfani da tunani. Ya za a yi a ce dabba ma an mata hisabi? Dabba tana da hankali ne. Kuma daga cikin waɗannan malamai akwai manya kamar al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Al-Imam al-Ghazali yana da wannan fahimtar cewa bai kamata a ce za a yi hisabi tsakanin dabba da dabba ba. Hakanan al-Imam Mahmud Shihabuddin al-Alusi, sanannen malami kuma cikin ahlus sunna, masanin tafsiri, al-Imam al-Alusi mai tafsirin Ruhul Ma'ani fi tafsir al-Qur'an al-Karim, idan ka duba fassaran da yayi ma karshen suratu cikin aya ta 5 ta suratu Takwir, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idhal wuhushu hushirat, idan dabbobi aka tara su, idan dabbobi aka tara su. Kaga Allah ya tabbatar da aya cikin Al-Qur'ani, lallai akwai ranar da zai tattaro dabbobin nan, wato za a tada su kenan ko, bayan sun mutu Allah zai tada su kamar yadda zai tada mutane. An samu aya, an samu hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma waɗannan malamai suka rinjayar da hankali akan nassi, haramun ne. Matukar an ce ga aya ga hadisi, to baka da ikon amfani da tunaninka, baka da iko. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna. Wannan yasa Muhammad Nasiruddin al-Albani yayi musu martani a littafinsa Silsilatu Sahiha a mujallad na 4 shafin 608, yayi martani yace wa min al-mu'saf an turad kull hadhihi al-ahadith min ba'd ulama'i al-kalam bi majarrad ar-ra'y, abin takeici ne a ce waɗannan hadisai daga Annabi Muhammad ingantattu ba mutum ɗaya ruwaito hadisan ba, sannan saboda aiki da hankali tunani a yi watsi da hadisan a ture su. Babu shakka dole ne musulmi ya gaskanta ayar Al-Qur'ani, ya kuma gaskanta hadisin manzon Allah, ko da a ce bai dace da hankalinka ba. Al-Imam an-Nawawi a sharhu sahih Muslim, sharhin riwayar da Al-Imam al-Bukhari ya kawo ta a cikin Al-Adabul Mufrad, riwayar tana sahih Muslim mujallad na 8 shafin 389. Al-Imam an-Nawawi yace wa hadha tasrihun bi hashr al-baha'im yawm al-qiyamah, wannan ya tabbatar da cewa Allah zai tayar da dabbobi a ranar kiyama. za a tayar da dabbobi a ranar kiyama wa i'adatiha kama yu'adu ahli taklif min al-adamiyyin wal atfal wal majanin wa man lam tablughu da'wa. Allah zai tayar da wanda yayi rayuwarsa a cikin tabin hankali. Kar ka dauka mutum dan yayi rayuwarsa a cikin hauka ya mutu ba za a tada shi ba la. Hatta mutumin da ya rayu wasu a cikin taɓin hankali Allah zai tada shi. Allah zai tayar da yaron da aka yi ɓarinsa, yaron da aka yi ɓarinsa ba a ma haife shi ba, amma dai tun da an taɓa busa masa rai Allah sai ya tashe shi a filin hisabi. Allah zai tayar da ‘yan adam, ya tayar da aljanu da ma mutumin da saƙon manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam bai isa gare shi ba, shi ma za a tada shi. Wannan shine adalcin Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan ya zo cikin alqur'ani, ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam an-Nawawi ya ce wa ala haza tabahara dalail alqur'ani wa sunnah. Bisa ga haka aka samu dalilai da yawa na ayoyin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala jalla jalaluhu wa la ilaha ghayruhu. Al-Imam an-Nawawi ya ce misali daga cikin waɗannan ayoyi ita ce aya ta biyar ta suratu takwir, wa idhal wuhushu hushirat wa idha warada lafzu shar'i. Idan aka ce lafazi ya zo daga Allah, Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wata magana da kansa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana da kansa, wa lam yamna min ijra'ihi ala zahirihi shar'un wala aqlun wajaba hamluhu ala zahirihi. Matukar an ce ga maganar Allah, ga maganar manzon Allah, dole ka dauki zahirinta, dole ka dauki zahirin abinda Allah ya faɗa, don in ba haka ba za a kirga ka cikin masu ƙaryata Allah da manzonsa, saboda Allah ya faɗi magana ka ce ba haka ba. Qad wa laysa min shartil hashr wal i'ada fil qiyama al mujazat wal iqab wa sawab. Ba sharadi bane cewa duk abinda aka tada shi a filin hisabi, saboda Allah ya tayar da halitta, to wannan halitta za a mata sakayya a sata a aljanna? La, ana magana ne akan al-qisas. Al-qisas shine karban haƙƙi, karban haƙƙi ko hatta tsakanin dabbobi Allah zai karba haƙƙoki. Kaga kenan Allah ya sa musu wani tunani na hana zalunci tsakanin su ya su hatta dabbobi. Wannan tunani na hana zalunci tsakanin su yana nan, shi yasa Allah zai sakayya tsakanin su. Domin da a ce babu wannan tunani a tare da su, babu shakka Allah da ba zai musu hukunci ba. Falaysa min qisasi taklib bal huwa qisasu muqabala. Ba wai ramukon da za a yi saboda an dora musu wani aiki ba, la, ramuko ne na abin da kai za a maka. Duk abin da kai to za a maka shi, in kai mai kyau ka gani, in kai mara kyau ka gani. Allah ya sa mu dace. Akwai malamin da ake kiransa Sheikh Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari, ya rasu hijirana da shekara 1014, shekararsa 423 rabuwansa da duniya a yau. Al-Littafi Mirqatul Mafatih a mujallar na hudu shafi na 761 ya ce, fa'in ƙila ashatu gairu mukallafa fa kaifa yuqtassu minha. Ita akuya ba a dora mata aiki ba, to ya za a karɓi ramuko na zalunci wanda ya auku tsakaninta da wata dabba? Kulna inna Allah ta'ala fa'alun lima yurid. Amsa da zamu bada idan mutum ya ce maka ai dabba ba ta da hankali, ya za a ce za a yi hisabi? Sai ka ce to Allah ya faɗa mana cikin alqur'ani fa'alun lima yurid, Allah mai aikata abin da ya ga dama ne. Sannan a cikin alqur'ani Allah ya ce mana la yus'alu amma yaf'al, ba a tuhumar Allah dan me yayi wani abu, ba wanda ya isa ya tuhumi Allah. Idan Allah ya hukunci dole ka yadda. Ba ka da sanin ilimin da Allah ya saka a tunanin halittu, baka da shi. Iyaka kana da tunani ne irin na mutane, dabbobi da kake gani da kwari da tsuntsaye, kowane da irin tunanin da Allah ya samar, da irin harshen da suke magana da shi, da irin kwakwalwar da Allah ya basu. Baka san irin tunanin da Allah ya saka ma waɗannan dabbobin ba. To shi da ya halicce su ya ce za a rama zalimci da ya auku tsakaninsu, ya aka yi kasan tunanin dabba cewa Allah bai sanar da ita zalimci ba shi da kyau ba? Tunda iyaka tunaninka tunani ne na mutum, baka taba samun kwakwalwa irin ta dabba ba, bare ka san irin tunanin dabba. amma Allah da ya halicci dabban ya ce mana zai yi hisabi tsakanin dabbobi. To tunda shi ya halicce su ya faɗa mana wannan magana, wajibi ne mu gaskanta maganar Allah subhanahu wa ta'ala. فإنه إذا كان هذا حال الحيوان خارجا من التكليف عن التكليف وندا معلمي ke cewa idan ya zama wato kamar ishara ce, ishara ce akan ce wai an buji juji dan aji kukan gwazarma ko mutane na tare a filin hisabi, kafin a yi wa mutane hisabin za a yi madabbobi al-qisas, abinda ayar alqur'ani ta faɗa mana kenan. Saboda haka yasa Allah madaukaki yace wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, saboda ba a zo kansa ba, ana tsaye a filin hisabi sai Allah ya dinga kisasi tsakanin halittu, tsakanin tsuntsaye, tsakanin kwari, tsakanin dabbobi, mutane na kallo. To kaga kai kanka kafin a zo kanka ka san lalle zaluncin da kai fa ba za a manta shi ba. Wannan shine hikimar Allah tabaraka wa ta'ala. Fa kaifa bi zawil uquli min al-wabi'i wash-sharif wal-qawil wad-da'if, ina ga wadanda ke da hankula, wanda ke ganin yana da karfi don haka ya danna haƙƙin mai rauni, wanda ke ganin yana da mulki don haka ya cutar da talakawa. Idan ya zama dabba ma ba a kyale zalunci tsakaninta ba da yar uwarta, to ku kuma mutane fa. A takaice, babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala zai tattara dabbobi a filin hisabi. Wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jama'a. والاقتصاص لبعضها من بعض هو الصواب الذي لا يجوز غيره. cewa za a yi hukunci tsakanin dabbobi, wannan shine gaskiya kuma shine abin da ya dace da adalcin Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka in ba kamar al-Imam al-Alusi ba mai tafsirin Ruhul Ma'ani, idan ka duba sauran tafsirai, misali tafsirin al-Imam Shawkani, ita fassaran ita ayata 9 ayata 5 ta suratul takwir Fathul Qadir al-Mujallal Nabir Shafi na 377, da sauran malaman tafsiri zaka ga sun tabbatar da wannan, domin an samu fassara daga bakin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuma Allah ya tabbatar mana wannan a cikin Al-Qur'ani. Umuman zalumci gaba dayansa Allah ya faɗa cewa bai kyale shi, ya faɗa mana wurare da yawa cikin Al-Qur'ani. Misali suratul Nisa'i aya ta 40, inna Allah la yadhlimu mithqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah bai kyale dukkan wani zalunci da aka yi idan mutum ya zama ya aikata wani abu mai kyau. Wa in taku hasanatan yudha'ifa, Allah zai ninninka ya baka lada mai yawa. Idan zalunci mutum yayi, Allah subhanahu wa ta'ala zai fitar da wannan zalunci a filin hisabi. Akwai al-hadithul qudusi wanda yake dada tabbatar da wannan hadisin Abu Zar al-Ghifari, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, ya ku bayina ni fa na haramta zalunci ma raina, waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalimu, na saka zalunci haramtaccen abu ne a tsakaninku, don haka kar ku zalunci juna. Wannan hadisi ya inganta yana sahihu Muslim. Kuma Allah yayi alkawari az-zalimai wala shafi'in yuta a suratul Baqara ayata 270, wama lidh-dhalimin min ansar, kaga nan duka Allah yana hada kowane az-zalimi, dukkan zalunci gaba dayansa Allah ya haramta shi, kuma duk wanda yayi zalunci to zai nadama a ranar kiyama. Akwai hadisin Abdullah ibn Umar, annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum waz-zulma fa inna adh-dhulma zulmatun yawm al-qiyama, wanda yana sahihul Bukhari, yana sahihu Muslim, riwaya ta al-Imam Muslim, kitabul birri wasila, hadisin Jabir, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ittaqu zulma, hadisin Abdullah ibn Umar iyyakum waz-zulma, hadisin Jabir ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyama, manzon Allah yace saboda zalimci duhu ne a ranar kiyama. Idan aka ce duhu, yana nuna cewa kowane irin zalimci babu haske a tare da shi, kuma kowaye yayi wannan zalunci a ranar kiyama babu shakka zai yi nadama. Allah shi kare mu. Hadisi na gaba, haddathana Abdullah ibn Muhammad al-Ju'fi qala haddathana Abu Usama sunansa Hammad bin Usama al-Qurashi qala haddathani Dawud bin Abi Abdullah maula bani Hashim قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرني أخبرتني جدتي كاكانا تابان لاباري نجي عبد الرحمن بن محمد وانا يسا حديث ننجا بعد ايام على ميسو كتينا دلو دي بعد وكيشبا كاكان ستباش لاباري itawan nan kakan nasa babu wanda ya santa a cikin duka malamai waɗanda suke da ilimin hadisi babu wani wanda ya ce ga sunan kakan nashi tunda ba a santa ba kaga an samu suna mubham an ummi salama an samu labarin kakan wani malami ta bashi labari daga ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam sunanta hindu bintu abi umayya bin al-mughira ummu salama Hindu bintu Abi Umayya ita Ummu Salama matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita sahabiya ce wannan babu shakka babu damuwa da a ce ita ce ba a san sunan nata ba da sauki amma wanda ya bada labari daga Ummu Salama ba a san ta ba wannan yasa malamai suka ce hadisin nan bai inganta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salama ta bada labari cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam kana fi baitiha yana gidanta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mata kowace mata da ranar kwananta to ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwana gidan ummu salama fada'a wasifa sai ya kira wata baiwa kalmar alwasifa tana daga cikin sunaye na bayi alkhadima shine alwasifa ya kira wata baiwa mai masa hidima wasifatan lahu aulaha imma baiwar shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma baiwar ita ummu salama akwai dai wata baiwa a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ita wannan baiwa fa abta'at sai tai saibi bata zo da wuri ba ya kira ta bata zo ba fastabanal gababu fi wajhihi sai fushi ya bayyana a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam فقامت ام سلمة الى الحجاب سي ايتا ام سلمة تتاشي زوا غا اينهين لابولي فوجدت الوصيفه تلعب باين تا ياي لابولي واتو تافي سي تغا ايتا wannan baiwa tana wasa da wata dabba ace ko kenwa tana wasa da kenwa kaga ta ji kiran annabi sallallahu alaihi wasallam wasan da ta tsaya tana yi da dabba yasa bata zo ba wa ma'ahu siwakun a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai aswaki فقال سيما ذو الله يتي لولا خشية القواد يوم القيامة إمبا دن صورن راموكوان ظالمتي دزا أيبا أرانر قيامة لأوجعتك بهذا السواق فاتو دانا لن أنا ميكي دوكا دوانا أسواكي دانا سا ميكي زوجي دوانا أسواكي واتو دانا ميكي دوكا دا أسواكي فأنما دد چوا حديث بي انغان تماما لميكي چوا حكم ما yana gwada adalcin annabi sallallahu alaihi wasallam ai kaga bai da ke ta din ba sannan kuma idan za a yi duka da aswaki wani zafi za a ji aswakin manzon Allah ba reshe guda bane wanda yake yawo da shi a'a aswakin annabi sallallahu alaihi wasallam bai fi tsawon tafin hannu ba wannan shine abin da sunna ta tabbatar gaba ɗaya aswakin manzon Allah bai fi kamu guda shine tsawon tafin hannu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ce zai da kibaiwa da aswaki to wani zafi za ta ji amma duk da haka wannan aswakin da zai dake ta da shi yana tsoron a kiyama za a rama idan zalunci ya mata kaga kenan koda dukan ba shi da yawa Allah dai ba zai kyale shi ba koda annabin Allah ne yayi wannan dukan Allah ba zai kyale shi ba shine abin da hadisin yake karantar da mu wannan dalili yasa lokacin da mutane ke neman ceto lokacin da ake tafiya ga annabawan Allah an taho ga annabi Musa alaihi salam ake ce masa ya kai Musa ga darajar da kake da ita wajen Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka ka tafi ga Allah kai mana ceto saboda ai mana hisabi annabi Musa zai ce a'a na taba kisan wani mutum ni ho ban san yanda zamu kare ba a yau saboda ba amin umurni in kashe wannan mutumin ba kaga annabin Allah ke tsoron zalunci da ya auku duk da cewar a wannan lokaci da ya aikata abin ba shi da laifi wajen Allah amma yana tsoron anya babu zalimcin kuwa saboda Allah bai kyale zalimci kuma koda annabinsa ne ya aikata shi shine abin da hadisi ne yake karanta da manzo Allah yana cewa in ba dun tsoron za a rama zalimci ba ai da na dandana miki duka da wannan aswaki, wannan yana nuna hatta annabawa Allah ba zai kyale su ba. Zada Muhammad binul Haisam, Muhammad binul Haisam a riwayarsa yayi karin bayani da cewa ita wannan baiwa tal'abu bi bahmatin, tana wasa da wata dabba ne. Qala falamma ataitu biha annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da na iso da ita ga annabi, kultu sai nace ya rasulullah innaha latahlifu, ita wannan baiwa tana rantsuwa ma sami'at ka, ai bata ji abin da ka faɗa ba, bata ji kiranka bane. Wannan kamar bayanin ita Ummu Salama kenan, wato ita baiwa ta rantse da Allah bata ji kiranka bane, shi yasa bata zo ba. Qalat tace wa fi yadihi siwakun, a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam akwai aswaki, wato yana cewa da dai ba dan tsoron ramuko da za a yi na zalimci ba, da na miki duka da wannan aswaki. Hadisin yana musnadul imam abi ya'la al mu'jamul kabir na al imam at-tabrani, hilyatul awliya na abu nu'aym, da tabaqatul kubra na ibnu sa'd, hadisin yana da rauni, yana gayatul maram hadisin 249, da kuma silsilatul da'ifa hadisi na 4363. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba dukan dan adam akan ya saba mishi ba, kamar yadda hadisi zai zo gaba. Wannan yana daga cikin dalilan da yasa malamai suka ce hadisin nan bai inganta ba, baya ga cewar isnadin sa ma yana da aibu, sannan ma'anar sa ma tana da aibu. Hadisin ma'anar sa ma tana da aibu, domin yana karo da wani hadisi wanda yafi shi inganci, shine hadisin Aisha wanda zamu karanta nan gaba insha Allah. Hadisi na gaba, haddathana Muhammad bin Bilal قال حدثنا عمران بن دوار العمي البصري عن قتادة بن دعامة بن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعم الله يجي من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة دوك واندى ييوان بوغو ييوات دوكا to za a rama akan wannan duka wajensa a ranar kiyama. Hadisin nan ya inganta, yana silsilatu sahiha hadisin 2351. Haddathana Khalifa bin Khayyat, al-Imam al-Bukhari yace Khalifa bin Khayyat ya ba mu labari, qala haddathana Abdullah bin Raja', qala haddathana Abu al-Awami sunansa Imran al-Qattan عن قتادة بن دعامة بن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من ضرب ضربا ظلما كأقولنا حديث يأتي بينا وان دي قباتا وانشان حديث يأتي من ضرب ضربا اقتص منه وانكم يأتي من ضرب ضربا ظلما wanda yayi wani bugu na zalimci, wanda yayi wani duka na zalimci, iktussa minhu, za a rama wurinsa yawmal qiyama. Hadisin ya inganta, yana as-sunan al-kubra na al-imam al-bayhaqi an abi huraira annabi sallallahu alayhi wa sallam yace man daraba bi sautin zulman iktussa minhu yawmal qiyama. Riwayar al-Imam al-Bayhaqi, man daraba bi sautin, wanda yayi bugu da dorina, zulman, bugun na zalumci, iktussa minhu, to za a rama wurinsa yawmal qiyama. Abinda yake da ban tsoro game da waɗannan hadisai, ba a ware wani daga wani ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da duk wanda yayi duka na zalumci, to fa za a rama wurinsa a ranar qiyama. To wannan shi ke da ban tsoro. Hadisin yana sahihul jami'i sagir, hadisin na 6250. Hadisin na ya inganta ta riwayoyi da yawa, kamar yadda ya zo cikin al-adabul mufrad, ya zo cikin wasu littafai na hadisi. Wa haza ammun, shi yasa dan adam a kullum ya zama mai neman yafewa, hatta tsakaninka da matarka da ƴaƴanka ka nemi yafewa. Don akwai wanda ke ganin zai iya neman yafewar matarsa, amma ɗansa ai ba sai ya nemi yafewar shi ba. Karka manta, Allah madaukaki ya faɗa mana, ya ba mu suran yanda abin zai auku a kiyama a cikin alqur'ani. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الله سبحانه وتعالى يتي أرانم متن قدن دن أوان سيكي بيسا ما صحبه كان قدن دن أوانكا كان قدن مهي فياركا كان قدن بابانكا أنفار قباتت دن مهي فيا سبود إتتي ميتو سيئ أما إتما إنكا أغنت قدن تكاكي وصاحبته ما ترك ما قدن تكاكي وبنيه ديا ينكا لكل امرئ منهم يوم إذن شأن يغني. Saboda haka Allah ya ba mu suran yanda abin zai auku a kiyama. Kaga ya gwada cewa hatta ga ƴaƴanka akwai buƙatar ka nemi yafewar su. Saboda duk wanda yayi duka, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, "Man daraba darban zulman iktussa minhu yawm al-qiyama." Kar ka dauka ai danka ne ba kai ka halice shi ba. Amana ce kawai Allah ya baka. Idan ka dake shi duka na zalunci, wallahi Allah sai ya rama masa. A ranar kiyama za a samu kisasi. Saboda haka dangantaka da ke tsakanin uba da ɗa ba ta da wani tasiri a kiyama. Abinda ma Allah ke gaya mana saboda rashin muhimmancinta, har ma kana ce Allah yana cewa wala yasalu hamimun hamima yubassarunahum yawaddu almujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bibanihi. Mai laifi fata yake ina ma Allah zai yadda sai in ba da ƴaƴana duka. Kaga kenan baka damu da su ba. Idan mutum yana da laifi fata yake inda Allah zai yarda to da zai ba shi ƴaƴansa gaba ɗaya saboda shi ya samu tsira. Har ba yake cewa man fil ardi jami'an summa yunjihi, duk duniyar ma inda Allah zai yarda ka ɗauka ka bashi dan dai ka tsira zaka bada. Saboda haka yasa duka gaba ɗaya nisantarsa shi yafi dacewa. Akwai hadisin Aisha wanda muka ce dalilin sa yasa malamai ke cewa wancan hadisi na Ummu Salama bai inganta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam, Aisha tana ba da labarin rayuwarsa gaba ɗaya, ta zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru kamar 9. Saboda haka ta san halin manzon Allah. Ma baraba rasulullahi shay'an qattu bi yadihi. Aisha ta ce manzon Allah bai taba dukan wani abu da hannunsa ba, bai taba yi ba. Wala imra'atan wala khadiman, tama dada yin bayani don ka gane, matarsa bai taba dukanta ba, mai hidimansa bai taba dukansa ba, babu yaro a gidan da ya taba yi masa tsawa. Kala ta ce wa ma ni la minhu shay'un qab fa yantaqim min sahibihi. Koda cutar Annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi, manzon Allah bai ramawa. In ka cuce shi, shi ka cuta, ba zai rama ba, zai yafe ma. Ta ce illa an yunta haka shay'un min maharimillah, amma idan aka keta hurumin Allah, idan aka taka dokan Allah, fayantaqima lillahi azza wa jalla, kaga lali nafsihi, manzon Allah zai yi fusata, zai yi hukunci, zai yi uquba saboda an taka dokar Allah, amma ba nashi ba. Idan shi aka cuta, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yafewa. Saboda haka yasa bai taba dukan mace ko wani ɗansa ko wani mai hidima a gida, la, manzon Allah bai taba yi ba sallallahu alaihi wa sallam. Dalilin haka yasa al-Imam an-Nawawi yana sharhin hadisin Aisha, sharhu sahihi Muslim, a juz'i na 15 shafi na 84, yace fihi anna darba az-zawjati wal khadimi wad dabbati, ko da yake shari'a ta halatta dukan mace da yaro mai maka hidima wanda ke karkashinka, shari'a ta baka dama babu shakka. Wa in kana mubahal lil adabi, ko da yake halal ne ka daki hatta dabbanka ka dake saboda tarbiya, ko ka daki yaronka ko wani mai maka hidima. Al-Imam an-Nawawi yace fatarkuhu afdalu, ka bar ma dukan shi yafi dacewa gare ka. Allah ya sa mu gane. Matakka ne, ɗanka ne, bawanka ne, kuma shari'a ta bada dama za ka yi horo gare su, misali. Amma duk da haka horon da za ka yi kar ya kai ga duka shi yafi dacewa gare ka. Domin kuwa manzon Allah ya ce man daraba darban zulman iktussa minhu yawm al-qiyama, kar ka ɗauka don kai ne uba, ni ne mai gida, Allah ba zai tambaye ka bala. To idan ya zama dole sai an yi dukan fa, malamai suka ce to dole kuma sai an dubi a dubi ma yanda za a yi dukan. Idan ya zama dole sai ka yi duka saboda tarbiya, kamar misali yaro, to idan ma za ka yi duka ya zama dole, to wajibi ne ka yi la'akari da ina za ka daka a jikin nashi, saboda jikin yaron ma ba ko ina aka halatta maka ba. Hatta idan ma yaron ya maka laifin da an halatta ma ka yi mai duka, to jikin nasa akwai inda an ce haramun ne ka taba. In ka taba wannan gurin ka yi bugun zalunci, akwai kisasi a kiyama. Sai kai tunani mutum nawa ya share ɗansa da mari, akwai wanda ma wai saboda fushi cizon yaronsa yake, bayan dukansa ya cije shi da haƙura. Malamai sun kasu kashi biyu game da ainihin wurin da ya kamata a daka a jikin mutum wanda zaka tashi a kiyama babu komi, matukar an ma laifi kenan. Wanda malamai na cewa mafi dacewa dai kar ma kai horo, kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa, tarkuhu afdal, barin duka gaba ɗaya yafi dacewa. Domin tarbiya, idan dai aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba duka ba, to babu shakka tarbiya da duka ba ci cika tasiri ba. Domin da a ce tarbiya da duka yana da tasiri, yana da tasiri, babu shakka manzon Allah da yayi. To amma tun da kaga bai yi ba, ya gwada cewar ba sai an kai ga duka ba za a samu tarbiya. Da baki ana iya tarbiyan yaro, ba sai an kai ga dukansa ba. Inda duka tilas ne, babu shakka da malamai sun yi bayani game da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da haka, saboda hakurinsa ba irin namu bane, halinsa ba irin namu bane, juriyarsa ba irin tamu bace, saboda haka shari'a sai ta halatta mana kai zaka iya duka din. To amma ga ka'ida, kashi na farko na malaman sunna, wanda shine akasarin malaman sunna suna cewa duka na halal bai kamata a tsaye da shi wuri guda ba, wato za a rarraba shi ne jikin mutum. Amma a hakan akwai inda aka haramta, yattaqil maqatila min aljasadi, duk wurin da ya zama idan aka daki mutum zai iya masa rauni ko lahani, to haramun ne a daki mutum, kamar kansa, kan ra'asi wal wajhi wal farji wa ghairiha, kamar kan mutum, kamar fuskarsa, kamar al'aurarsa. Malamai na cewa gabansa gaba ɗaya bai dace ka dake shi ba sai dai ta baya. Nan ma mafi yawan malaman sunna sun ce ka rarraba, kar ka zama kana dukan wuri guda, ka rarraba. Wannan shine fahimta na farko. A nan min ar-rajuli wal mar'ati jami'an, babu wani bambanci tsakanin mace da namiji. Wannan shine mazhabar al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal, akasarin malaman sunna abinda suke faɗa. Mafi dacewa idan ma za ka yi duka na tarbiya, to gaban yaro gaba ɗayansa ban da shi, sai dai ta bayansa. Nan ma kuma ka rarraba dukan, kar ya zama kana dukan wuri guda. In ka duba littafan fiqhu da yawa kamar Fathul Qadir, Sharhul Hidaya, mujallad na biyar, shafin 229, qala Muhammad bin Abdul Wahid ibn al-Hammam al-Hanafi, yace wa yufarraqu barbu ala a'ba'ihi, wanda mazhabar al-Imam Abu Hanifa kenan, karara ba dukan da zaka yi akan gabubban yaro, li'anna al-jam'a fi ubwin wahidin, domin idan kai ta dukan wuri guda, kad yufdi ila talafi, yana iya yi masa rauni, wal haddu zajirun la mutlifin. Abinda zaka lura shine duk inda shari'a ta baka damar kai horo, to horon nan a matsayin tsawatarwa ne, ba don wato a salwantar da rayuwar wannan mutumin ba. Idan shari'a ta ce an baka damar kai duka, to dukan ba don ka yi masa rauni ba ne, don ya zama ka yi horo ne gare shi, tsawatarwa gare shi. Saboda haka idan za ka yi ta dukan wuri guda har yaro ya kai ga samun rauni, to ba horo kake ba, kana cutar da shi ne. Nan kaga kenan an yi duka na zalunci. Sannan mutum zai kiyaye wato al'aurarsa, ya ce li'anna al-farja maktalun war-ra'sa majma'ul hawasi, karka da kai lokacin da zaka yi duka saboda horo, saboda kai yana dauke da ainihin kwakwalwa wanda ke tare da wato lura da hankula na jikin dan adam. Wakazal wajhu, fuska fa haramun ne ka taba, saboda hadisai da muka karanta a baya. Majma'ul mahasin aidan, inda ya tattara kyawun halittar mutum kenan. Fala yu'manu fawatu shay'in min habi darbi wa dhalika ihlaku ma'nan fala yushra'u haddan, idan ya zama duk wani abin da mutum zai yi na horo zai cutar da wannan mutumin, to babu shakka shari'a bata yadda da shi ba. Wato tsawatarwa ne, duka da ake na tarbiya tsawatarwa ne, ba saboda wato a samar da rauni ga yaro ba. Wannan masabar al-Imam Abu Hanifa kenan. Ka dawo ga masabar al-Imam Shafi'i, akwai al-Hawil Kabir fi fiqhi mazhab al-Imam Shafi'i. Al-Imam al-Mawardi yace yajibu fi jald al-hudud an yufarriqa barba fi jami' al-badan. Idan za a yi bulala na haddi, idan aka ce na haddi kamar misali wani yayi zina ko wani yayi sata, yayi zina za a kai ga bulala gare shi, ko wani ya sha giya za a yi masa bulala. Waɗannan su ne haddodi da ake yin bulala akai. To bulalan da za a yi bai bambanta da bulalan da kai za ka yi ma yaro saboda tarbiyya ba. Liya'khudha kullu ubwin hadhahu min al-alam, ya zama kowace gaba tana samun nata rabo, wato karka ringa duka wuri guda. Wala yajma'uhu fi mawdi'in wahidin fayufdi ila talafihi illa fi mawdi'aini alayhi an yattaqi darbahuma, wurare biyu shari'a ta hana ka. Na daya shine duk inda ya zama idan an daki mutun zai iya kaiwa ga halaka, kamar kansa, kamar marasa, kamar fuskarsa, kamar wuyansa, to waɗannan wurare duka an haramta maka. Saboda haka yasa malamai ke cewa idan za ka yi dukan ya kamata ya zama ka yi dukan yaro yana zaune ba yana tsaye ba, duk da cewar fahimta ce ta al-Imam Malik, amma wannan bai saba ma shari'a ba. Na biyu shine ma sha'anuhu barbu wa qabhuhu kalwajhi, kamar misali inda in ka daki mutun zai samu muni shine ta fuska, nan ma shari'a ta haramta. In ka dawo ga masabar al-Imam Ahmad bin Hanbal, shine littafin al-Mughni na Ibn Qudama al-Hanbali a mujallad 9 shafi na 142. Fa inna barba yufarraqu ala jami'i jasadihi, idan za a daki yaro saboda horo to a rarraba dukan duka jikinsa. Liya'khudha kullu ubwin minhu hissatahu wa yuksiru minhu fi mawadi'i al-lahmi, abinda aka fi so shine ya zama inda yake da wato nama a jikin mutum shi yafi dacewa ka yawaita duka, shine kamar duwawunsa, kamar cinyoyinsa, amma inda ya zama yana da kashi ka nisanta. Yattaqil maqatil wa hiya ar-ra'su wal-wajhu wal-farju min ar-rajul wal-mar'ati jami'an. Don haka galibin malaman suna wannan shine abin da suke cewa in za ka yi horo to ka guji fuskar mutum, ka guji duk inda ya zama in an daki dan adam zai samu lahani. To waɗannan gurare shari'a ta haramta ma. In ka daki yaro ko da dukan na tarbiyya ne a irin waɗannan gurare, to babu shakka ka yi bugu na zalunci. Ibn Hazmi a littafin Al-Muhalla a mujallad 12 shafi na 8. فلم نجد عن الله تعالى ولا عن رسوله امرا بان يخص عضوا بالضرب دون عضو الا حد القذف وحده. idan ka nemi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi magana game da yanda aka yi horo a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar na haddi, zaka samu kazafi shine kadai inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a daki mutum a wuri guda idan an yi kazafi. Domin akwai hadisin Abdullah ibn Abbas wanda ya bada labarin Hilal bin Umayya yayi kazafi ga matarsa a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace, ya rasulullah, ina tuhumar matata ta yi zina da wani mutum da ake kiransa Shariku bin Sahma, tunda ya kawo ƙaran ƙazafi na matarsa. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, albayyinatu, sai ka kawo hujjar cewa matarka ta yi zina. Wa illa haddun fi dhahrika, in baka kawo hujjar cewa matarka ta yi zina ba, to babu shakka za ka samu haddi a gadon bayanka. To wannan shi yasa malamai suka ce haddi na ƙazafi shine wanda manzon Allah ya ayyana inda za a daki mai laifin shine a baya kawai, za a masa bulala a bayansa. Wannan shine dalilin da yasa malamai suke cewa haddi na ƙazafi shine kadai wato laifin da ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana gurin da za a yi wa mutum bulala. Dalilin da yasa malamai suka faɗi waɗannan, saboda la'akari da abin da ya auku zamanin Sayyiduna Ali ibn Abi Talib, Allah ya kara masa yarda, wanda labarin yana cikin Al-Musannaf da Ibn Abi Shayba. Labarin da Al-Muhajir bin Amira ya bada labari yace, zamanin Sayyiduna Ali bin Abi Talib, annahu utiya bi rajulin sakran, an zo ma Sayyiduna Ali da wani mutum ya sha giya. aw fi haddin, ko yace akwai wani laifi da ya aikata, da aka zo da wannan mai laifi wurin sayyidina Ali an tabbatar da laifin nasa, laifin shan giya dama bulala ne. Fa qala sai sayyidina Ali yace ibrib wa ati kulla ubwin haqqahu, kada ki mai laifin nan sannan ka bama kowane gaba, kowace gaba ka bata haƙinta. Wattaqil wajha wal mazakira, amma ka kiyaye fuskarsa da al'aurarsa. Sayyidina Ali ibn Abi Talib kaga sahabi ne kuma yana cikin khulafa'ur rashidi, idan ya zama za a yi haddi, sayyidina Ali ya ce ka kiyaye fuska, ka kiyaye al'aura. Sai akasarin malaman sunna suka ce to ashe wannan yana da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Bare ita fuska, mun riga mun karanta hadisai a baya, kamar daga cikinsu akwai hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza baraba ahadukum falyattaqil wajha, idan ɗayanku zai yi duka to ya kiyaye fuska. Saboda haka ita fuska ta samu hadisai masu yawa daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam an-Nawawi a sharhin hadisin riwayar al-Imam Muslim, saboda shi wannan hadisi muttafaqun alaih, sharhu sahihi Muslim juz'i na 16 shafin 165, idan aka ce idza baraba ahadukum falyattaqil wajha, idan ɗayanku zai yi duka to ya kiyaye fuska. الإمام النووي يقول يدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضربة أديب باوي دوكا نهدي كديبا أبين ده النبي صلى الله عليه وسلم يكي من أمرني إذا متن يكيغ دول زيد كيارنسا سبو دهورو كو زيد كباوانسا سبو دهورو شيني ضربة أديب فليجتنب الوجه تو يني سنشفوسكا إذا يدي كيو النيارو أفوسكا تو ياي دوكا نزالمشي أكوي kisasi a kansa a ranar kiyama. Wannan hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam karara, saboda haka yasa duk malaman sunna suka yadda da wannan hukunci. In ka duba sharhin hadisai da aka yi, kamar hadisan da aka rawaito akan duka, yanda yazo cikin sharhu sahih Muslim, haka yazo cikin Umdatul Qari na Al-Hafizul Aini mujallad na 21 shafin 140, At-Taisiru bi sharhil Jami'is Saghir مجلد نبي شافين قريب حدود سبعين دا نيل الأوطار نا الإمام الشوكاني مجلد نتقو شافين قريب دا همسون دا عون المعبود مجلد نبقو شافين قريب دا ستين دا بقوي دم لما يسونا تبتر للي دو كان فسكا حرام ني دا قباكين منزون الله صلى الله عليه وسلم حرام ني باب شكا دو كان فسكا حرام ني دو كان الأورا haramun ne ta ina, saboda labarin sayyidina Ali bin Abi Talib. Don haka yasa akasarin malamai suka dauki wannan, wato ana idan aka ce sayyidina Ali ya hana adaki mutun a al'aurarsa, manzon Allah ya hana adaki mutun a fuskarsa, sayyidina Ali ba zai hukunci da ka ba, babu shakka. Bare ma manzon Allah ya mana umarni mu yi biyayya gare shi, mu bi sunnarsu. Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin. Saboda haka sayyidina Ali idan ya zama ya aikata wani abu kuma sahabbai ba su yi masa raddi akan abin da ya yi ba, ya nuna cewa sahabbai sun gamsu da abin da ya aikata. Da a ce laifi ne, babu shakka sahabbai za su yi masa martani. Akwai lokacin sayyidina Ali ya sa aka kona masu laifi, nan take Abdullahi ibn Abbas ya aika mai yake cewa shi yana ganin wannan hukunci ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda manzon Allah ya hana azabtarwa da wuta. Ya hana a azabtar da wuta. Kaga da a ce sayyiduna Ali wannan umarni da ya bada kar a daki mutun a al'aurarsa, da a ce ya saba mu sunnar manzon Allah, sahabbai ba za su yi shiru ba. Saboda haka yasa gab kab malaman sunna suka yadda da wannan. Akasari abinda ake cewa kar a daki mutun a wuri guda, wannan shine fahimtar galibin malaman sunna. Fahimta ta biyu tace ta al-Imam Malik, mazhabar Malikiya shine idan za a yi horo ga yaro daga baya sai ka faɗu wurin duka kenan, su kadai daga baya sai ka faɗu, kaga ya takaita wurin dukan. Shi yasa Ibn Hazm yake martani da cewa ai in banda horo akan kazafi, babu inda manzon Allah yace a takaita duka a wuri guda. Lokacin da aka samu sahabi ya kawo tuhumar zargin zina, ya zo da zargin zina ga annabi sallallahu alaihi wasallam, Hilal bin Umayya matarsa ta yi zina da Shariq bin Sahma, manzon Allah ya ce to ko dai ka kawo hujja ko kuwa ai maka bulala a bayanka, wannan shi ya tabbatar da cewa haddi na kazafi bulala ne a baya, Ibn Hazm yace to in banda kazafi ba inda aka ce a takaita dukan wuri guda, amma al-Imam Malik yana cewa a daki kafada da baya shine kadai duka na halal. Kaga ya takaita akan irin wannan. In ka duba littafai na mazhabar Malikiya musamman Kitabu Zakhira na al-Imam al-Qarafi yana cewa yudrabu qa'idan, za a daki mutun yana zaune kada yana tsaye za a mai duka, ya zauna sannan a mai duka, don in ya tashi yana tsaye aka yi masa duka yana iya rugawa wajen kai dori nan kana iya samun fuskansa ko wurin da aka haramta. Amma in yana zaune ne fa za ka kiyaye wurin da an haramta maka duka a jikinsa. Wala yurbadu, kar a daure yaro idan za a mai bulala. Wala yumaddu, kar a ce ya kwanta sannan a masa bulala. Kaga ya nuna cewa hatta ka sa yaro ya durkusa ya yi kneel down dan za a masa horo ya saba ma asali tarbiyyar musulunci. Wa yukhla lahu yadahu, a kyale mar hannuwansa, kar a daure hannuwan yaro dan za a masa bulala. Wa yudrabu ala dhahri wal katifaini duna sa'iril a'dha, inda za a daka daga bayansa sai kafadu banda sauran gabubba. Mace ma haka za a yi mata bulala a zaune. Amma sauran malaman suna cewa na'am, mace ana mata bulala tana zaune, amma namiji dan an masa a tsaye ba laifi bane. Kamar yadda Ibn Qudama ya faɗa cikin littafin Al-Mughni, inna rajula yudrabu qa'iman, idan namiji ne za a mar horo ya zama yana tsaye, mace kuma tana zaune. Wa bihi qala Abu Hanifa wa Shafi'i wa qala Malik yudrabu jalisan, al-Imam Malik yace la, in za a yi mutum horo ya kamata ya zauna sannan a mar horo, saboda in yana tsaye yana iya rugawa, gudun nan da zai yi ka kai mai duka sai ka samu inda aka haramta ma duka da ka. Kaga yana da dalili. To wannan bayani ne da malaman sunna suka yi, saboda me? Kare ka daga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa akwai hisabi tsakanin bayi a ranar kiyama. Wannan hadisi da muka karanta, man daraba darban zulman, duk wanda ya yi duka na zalunci, iktussa minhu yawmal qiyama, za a yi ramuko gare shi a ranar kiyama. To saboda haka yasa ka takaita hatta ma duka na tarbiyya din, idan ya zama babu makawa, in ya zama babu makawa sai an yi, to ka tabbata ka takaita ga ainihin bayanin da malaman sunna suka yi, wurin da ya dace din ya zama ka da yaronka na tarbiyya. Idan ko har ka saba ma wannan, to ka kwanda sanin cewa akwai haƙƙin yaron nan a kanka. Mutum nawa ya mari ɗansa, wanda mari haramun ne. Akwai hadisin da ke Sahihul Bukhari, Kitabul Mazalim, babu man kanat lahu mazlama inda rajuli fa halalaha lahu hal yubayyin mazlamatahu, wanda akan haka ne al-Imam al-Bukhari yake nuna, wai kamar misali ka taɓa zaluntar mutum wani abu, sai ka ce wani ka yafe min, amma sai ka ƙi gaya mar, domin da yawa suna ganin ai babu laifi. Ka zalunci mutum sai ka ce wani ka yafe min duk abin da na ma, ya ce je kana yafe ma, to malamai ba su yi ittifaki akan an yafe ɗin ba. Saboda me? Saboda shi mutumin da ka zalunta bai san ma zaluncin da kamar ba. Dabara kai na ka nemi halatta abin da kai na cutansa, ta yiwu da ka gaya mar zaluncin da kai da ba zai yafe ba. Wannan shine kuskure na farko. Al-Imam al-Bukhari yayi babi akai, yace shin idan ka zalunci mutum sai ka ce wani ka yafe min, baka yi bayanin ga laifin ba, baka yi bayani ba, tunda zalunci yana zuwa da yawa. Kana iya zaluntarsa ta satan dukiyarsa, kana iya zaluntarsa ta zaginsa ko ta gulmansa, duk wannan zalunci. Shin idan ka ce wani ka yafe min, baka faɗi zaluncin ba, an yafe? Al-Imam al-Bukhari ya kawo tambaya a gundan, ya nuna maka cewa babu ittifaƙin malaman sunna. Akwai waɗanda ke ganin idan dai ya ce na yafe an ya yafu, amma ba sharaɗi ba ne. Akwai hadisin Abu Huraira, shi yasa Al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin Abu Huraira karkashin wannan babi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kanat lahu mazlama li akhihi, duk wanda ya zama akwai zaluncin dan uwansa a tare da shi, min irdihi aw shay'in, mutuncinsa ne ko kuma wani abu, falyatahallalhu minhu alyaw, to ya nemi yafewansa a yau. Inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wani wanda ya zama akwai zaluncin da kai gare shi, imma na dukiya ko na mutuncinsa, to ka nemi yafewansa a yau. Wanda zai gwada maka kuskuren mutane, domin da yawa mukan saki bakunan mu rika faɗin maganganu na ɓatanci ga wasu mutane, gani muke kamar babu laifi, alhali wannan abu da ka faɗa na ƙage ga wannan mutumin, wannan abu da ka faɗa na ɓatanci ga wannan mutumin, wallahi adashe ne wanda sai ka biya shi a kiyama. Don babu shakka a ranar kiyama dole sai mutum ya biya wannan haƙƙi gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa manzon Allah yake cewa qabla an Allah ya kuna dinarun wala dirhamun, kafin a tashi ranar da babu sulan zinari babu na azurfa, babu sulan zinari babu na azurfa. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlamatihi, ya zama kana da lada kayi ayyuka masu kyau, to daga waɗannan ayyuka za a rika ɗebo haƙƙokin jama'a ana biyan su. Kayi azumi, kayi sadaka, kayi aikin haji, kayi umra, abubuwa masu kyau, kayi tilawan alqur'ani ko ka karantar, to daga wannan lada za a yi ta ɗibowa ana biyan mutane haƙƙoƙi. Tana yiwa ba sata kai bala, amma wajen gulma babu kamar ka unguwa, to shikenan daga gulman za a yi ta ɗebo haƙƙin ana biya har a wayi gari mutum ba shi da sauran lada. Wa in lam takul lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi, manzo Allah yace idan ma baka da lada to za a ɗebo laifin abokin gardamarka. Fa humila alaihi, a rika ɗebowa ana ɗora maka, a rika ɗebo zunubin ana jibga ma har a wayi gari zunubin mutane ya ma yawa wanda ya rinjaye ayyukan alkhairin ka. Allah ka tsare mu. Saboda haka yasa manzo Allah yace a nan abin la'akari shine ba a ware uba ko kani kowa ba. Man kanat lahu mazlamatan li akhihi, duk wanda ya zama akwai zalincin dan uwansa dake kansa to ya nemi yafewansa daga nan. Don haka yasa hatta ƴaƴanka akwai bukatar ka rika neman yafewansu, saboda lokacin da kake musu tarbiya kana zaluntar su. Mai yiwuwa baka sani ba, a jahilci ka dake su dukan da shari'a ba ta yadda da shi ba, ko kuwa abinda suka aikata bai kai a musu dukan ba, ka dake su. Wanda in ka koma ga shari'a da a ce ka sani babu shakka da baka yi ba. Saboda haka akwai bukatar ya zama muna neman yafewar ƴan uwa kafin rabuwa da duniya. Allah ya sa mu iya. Cikin Fathul Bari mujallal na 5 shafi na 101 Ibn Hajar yana sharhin hadisin Abu Huraira karkashin wannan babi na al-Imam al-Bukhari yace fa yadkhulu fihi al-mal bi asnafihi. Saboda haka dukiya kowace iri idan ya zama akwai haƙƙin dukiya tsakaninka da wani, to wallahi wannan fa ya shiga. Wal jirahatu hatta latumatu wa nahuha. Ibn Hajar yace hatta mari in ka taba yi ma wani dan adam, saboda Allah ya haramta mari, dukan fuskar dan adam haramun ne. Saboda haka koda an halatta maka wato tarbiya, idan ya kai ga a dalilin tarbiya ka mari wani, babu shakka ka tabbata kenan kana da haƙƙin wannan mutumin a kanka. Shi yasa a wata riwaya ta Imam Tirmidhi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace min irdin aw malin, mutuncin wani ne ke kanka ko kuwa dukiyarsa. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi wannan haƙƙi a ranar kiyama. Don haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu nemi yafewan juna a nan duniya. Falyatahallalhu minhu al-yawma, ya nemi yafewa game da wannan haƙƙi a yau kafin a tashi a wannan rana. Wannan rana wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar masahabbai ta hanyoyi da yawa, kasan manzon Allah yana da hikimar wa'azi, babu wanda ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallam hikimar wa'azi. A nan kaga wannan karo manzon Allah ya ce duk wanda ke da haƙƙin wani a kansa ya tabbata ya mayar ko ya nemi yafewa. To a wata riwaya kuma wanda tana sahihu Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masahabbai tambaya, atadruna mal muflis, ko kun san waye fallasashe? Kaga hikima ce ta wa'azi, kun san waye fallasashe? Al muflisu fina ya rasulullah man la dirhama lahu wala dinar. Ya rasulullah, ayin aka ce wani ya fallasa a namu sani a yau, shine mutumin da kudi ya kare masa. Idan kudin ka ya kare shi a ce ya wani ai al muflis ne, wannan shine abin da muka sani. Hikimar wa'azi ne. Kaga su suna fassara kalmar fallasashe a duniya, amma sai manzon Allah ya nuna musu ai fallasar duniya kadan ce akan ta kiyama. Kaga yana jan hankalinsu. Idan kun yadda fallasa rashin kuɗi a duniya wato fallasa ne, mutum ya shiga hali na kakanika, to ai irin wannan fallasan a kiyama ya fi muni. saboda haka sai ya dora wa'azinsa akan wannan tambaya da ya musu al-muflisu min ummati man ya'ati yawmal qiyama bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Mutum ne zai tashi a lahira ga sallah, ga azumi, ga zakka, wa ya'ati kad shatama hadha, amma fa zai tashi a lahira ya zagi wannan, wa qazafa hadha, ya yi kage ma wannan, wa akala mala hadha, ya ci dukiyar wannan. Wanda a zamanin dama da sauki ba kamar yanzu ba, ba kamar ma a zamanin yanzu ba wallahi, domin a zamanin yanzu mutane sun ɗauka surutu wai ƴanci ne. Saboda haka yasa da musamman ma fitowar internet, idan mutum na da waya koma ga shiga shafuka na hira ko jarida ne aka buga wani labari sai ya ɗora nashi ƙorafi a ƙasa sai ya yi nashi sharhi, ai dama wane mutumin banza ne, tuntuni mun sani ba, gashi ba asirinsa ya tonu, to ana nan an rubuta shi ma kamar yanda ka rubuta nan haka mala'ika ya rubuta. Saboda haka mutane sun ɗauka hira da surutu. Haka za ka samu a yanzu akwai gidajen radio, akwai FM, akwai live program, za a fito da wata matsala mutum ya buga waya ya yi taɓatanci ga wani, shi yana ganin maganar da yake faɗa ƴanci ne, yana jin ya huta ya faɗa, mala'ika kuma ya rubuta. Akwai ranar da za a fito da wannan abin gabansa a kiyama, Allah ka tsare mu. Saboda haka yasa wajibi ne mu yi hattara da harsunanmu da hannuwanmu, mu sani rayuwarmu ba irin ta kafirai ba ce, mu musulmai Allah ya tabbatar mana akwai hisabi gabanmu, duk abin da za mu faɗa da abin da za mu rubuta da kuma wanda za mu aikata, wannan abin ana nan an rubuta shi. Saboda haka Allah ba zai yafe ma bawa ba haƙƙin wani wanda ke kansa. Allah tabaraka wa ta'ala baya yafe maka haƙƙokin mutane. Idan ka zagi wani ko ka ɓata shi, babu shakka Allah ba zai yafe maka ba sai wannan mutumin ya yafe ma. Allah ka tsare mu. Saboda haka yasa manzon Allah yake cewa za ka tashi ga sallah, ga azumi, ga zakka, amma za ka tashi ka zagi wannan, ka yi kage ma wannan, ka ci dukiyar wannan, wasafaka dama haza, ya zubar da jinin wannan, wa baraba haza, ya daki wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yaqudu, zan haka zai zauna, fa yuqtasu hadha min hasanatihi, za a rama ma wannan daga ladansa, wa hadha min hasanatihi, shi ma wancan daga ladansa, fa in faniyat hasanatuhu, idan ladan sun kare fa, qabla an yuqtasa ma alaihi min alkhataya, kafin a gama ramukan laifukan da suke kansa, ukhiza min khatayahu, ya zama bashi da sauran lada fa, sai a ringa debo zunubin wadancan ana jibga mar, faturiha alaihi, idan aka ce ana tara ma zunubin mutane kuma ladanka sun kare ba sai an gaya ma mutum makomarsa ba, manzo Allah yake summa turiha fin nari, saboda shi wannan rayuwarsa babu amfani. Allah ka tsare mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai a jefa shi a wuta. Saboda haka yasa babu wani abin da mutum zai aikata shi a yau da sunan ya sha, la babu shi. Akwai wanda sana'arsa ita ce ya karbi dukiyar mutane ya ki maida musu, hatta bashi da kake gani musiba ce. Duk wanda ya karbi haƙƙin wani a matsayin bashi ba dan yana larura ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da farko ma dai in an tashi a lahira sunansa barawo, tunda ya karbi dukiyar ba dan larura ba, dan ita bashi ana karbansa ne dan larura. Idan kuwa har ya karba ba dan wannan larurar ba, to zai tashi da sunan barawo. Sannan kuma haƙƙokin jama'an nan za a maida su. Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qubiya min hasanatihi, wanda ya mutu ana binsa bashin kuɗi, to za a biya ne daga ladansa. Laysa thamma dinarun wala dirhamun, hadisin yana sahihul jami'i sagir, hadisi na 6432. Akwai hadisin Aisha wanda mun taba karanta shi a 40 hadis, annabi sallallahu alaihi wasallam yana suranta mana zama da bayi ko zama da yara. Aisha ta bada labari anna rajulan qa'ada baina yaday an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum yazo ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, faqala yace ya rasulullah inna li mamlukin, ina da bayi, yukazzibunani, su qaryata ni, wa yakhununani, su ci amanata, wa ya'sunani, su saba min, to amma ni kuma ban kyale su ba, ashtumuhum wa adribuhum, in zage su in dake su, tunda bayinsa ne, ya zage su ya dake su, su kuma su ci amanarsa su saba mishi, fa kaifa ana minhum, ya tsakanina da su, kamar kai ne da yaranka, yara na maka laifi kai kuma kana duka da zagi, kaga zaka dauka zaka tashi a kiyama, ai ƴaƴanka ne babu hisabi, la annabi sallallahu alaihi wasallam yace yuhsabu ma khanuka wa asawka wa kazzabuka, sai a kirga laifin da ƴaƴan suka yi maka, idan an kirga sai a dora a hannun su keli guda, wa iqabuka iyahum, sannan sai a dubi irin horon da kai ma yaran, wani iri ne horon da kama yaran naka ma sai an dube shi, wani iri ne kamaruwa ne, sai a ce to ga zunubin mari tari guda ne, saboda ai Allah ya haramta. Fa in kana iqabuka iyahum bi qadri zunubihim, idan aka auna sai ya zama aka samu ai horon da kai musu ya zama daidai nauyinsa da laifin da suka yi maka, to shikenan ka tsira, wanda shi ake kira narrow escape. Horon da kai musu ya zama daidai da ainihin laifin da suka yi maka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kana kafafan lalaka wala alaika, to ka tsira, baka da laifi baka da lada, kai dai ka zauna da yara amma babu ladan zama da su. Wa in kana iqabuka iyahum duna zunubihim, idan ya zama horon da kai musu bai kai laifin ba, kana fadlan laka, wato kana da rara kenan laifin su yafi horon da kai musu. Wa in kana iqabuka iyahum fawqa zunubihim, idan ya zama horon da kai ya dara nasu laifin fa, iktusalahum minkal fadlu, ragowan nan za a rama daga gare ka, wato sai an rama wa ainihin waɗannan yara, sai an rama musu ainihin ragowar zalunci da ya kasance gare ka. Saboda haka lokacin da manzon Allah ya bashi wannan amsa, fatanahar rajulu, mutumin sai ya je gefe ya zauna ya bar gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kamata ya yi nazari tukuna tsawon zaman da ya da yaran na irin dukan da ya musu da zagi da waye. Faja'ala yabki wa yahtifu, yana kuka yana tafi, ashe abun haka ne, ni na dauka ai ba komi. Manzon Allah da ya ga ya damu sai ya ce kai saurara, amma taqra'u kitaballah, baka taba karanta littafin Allah bane, baka karanta suratul anbiya aya ta 47 ba, wa naba'ul mawazin alqist li yawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a. Allah madaukaki yace za mu saukar da mizani na adalci a ranar kiyama, don haka babu wani rai, wannan shine mahallu shahid, fala tuzlamu nafsun shay'a, babu wani rai wanda za a zalunce shi da komai face an masa sakayya a filin hisabi, ko da danka ne ko da matarka ne. Shi yasa Allah ya gaya mana in kaga dan naka ma gudu kake a kiyama, kana gudun saboda ko zai tuna ka taba marinsa wani lokaci, ko rankwashi, saboda rankwashin ma yan haranta ko. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin, wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah ya kyauta karshen mu. Wannan mutumin sai ya ce to wallahi ya rasulullah ma ajidu li wa li haula'i shay'an khairan min mufarakati, abinda kawai na fahimta shine rabuwa da bayin nan shi yafi dacewa gare ni, kaga yanzu idan nace na yanta su ba mamaki ladana yafi zunubin da nayi yawa. Ushhidukum annahum ahrarun kulluhum, ina kafa muku shaida ku sahabbai da kuke nan, waɗannan bayin nawa gaba ɗaya na yanta su suna da yanci daga yau. Wannan in aka auna ladan yanta bayi, kaga yafi dukan da yayi musu, saboda haka zai samu riba na zama da waɗannan bayi a ranar kiyama. Wannan yana tabbata ba abin da za mu yi ya tafi hakan nan kuro, duk abin da muka yi akwai ranar hisabi a gabanmu. Allah ya sa muna cikin waɗanda za su yi kyakkyawan tsayuwa da kuma kyakkyawan hisabi a ranar tashin kiyama. Akwai waɗanda suka rubuta tambayoyi guda uku a wancan darasi da ya gabata. Wannan ya ce menene hukuncin dukan bawa sauran sassan jikinsa, wato ka san wancan mun yi karatu game da haramcin bugun fuska, to ai yanzu kaji halalcin dukan sassan jiki, kuma mun yi magana akan inda ya halatta kada kadin a jikin dan adam idan an samu halalcin duka din. Mun karanta haramcin dukan fuska, halalci na dukan bawa, babu laifi dan mutun ya daki bawansa idan bawan ya taka dokar Allah, a hadisi na 170 a littafin Al-Adabul Mufrad, Abdullah ibn Umar ya yi horo ga bawansa saboda ya saba dokar Allah subhanahu wa ta'ala. Tambaya ta biyu, ina hukuncin dukan mace a fuska, ta ai ba mace ba, duk dan adam haramun ne a daki fuskansa. Mun riga mun karanta hadisai da yawa, haramun ne a daki mace a fuska, yana Fathul Bari mujallad na 5 shafin 216, Al-Adabu Shar'iyya na mujallad na 3 shafin 141, Sharhu Sahihi Muslim na Al-Imam An-Nawawi ga littafai na mun kirga malaman sunna sun tabbatar da haramcin dukan fuskar dan adam umuman kowaye hatta danka saboda ka rankwashi haramun ne ka daki kan mutun malamai sun hana mari haramun ne ka nisanci duk abin da dukan wurin da zai iya kawo lahani ga dan adam baya cikin wuraren horo shi yasa a cikin wannan bayani ne kokarin kawo bayanin fahimtar malamai dan mu gane ina ne aka halatta ka daki yaro idan ma dukan ya kama za a masa sai dai akwai kuskuren da mutane ke suna dauka wai idan ka daki matarka a fuska to aure ya mutu wannan ƙarya ne aure bai mutuwa saboda mace an dake ta a fuska sai dai malamai sun ce idan mutun ya mari mata to tana da halalcin neman saki domin da an haramta wa mace aita nemi saki idan mace ta nemi saki an haramta mata kamshin aljanna amma idan miji ya mare ta to mace ta samu halalcin neman saki imma a gabansa ko a kotu wannan ya tabbata amma cewa dan ya mari matansa aure ya mutu babu wannan a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yace ina hukuncin waɗanda suke yi mashanu suke mashanu ina jin ko huji ne a hanci suna sanya igiya a ciki kamar mutum ya huda hancin dabba saboda ai fuskar halittar Allah gaba ɗaya an hana tozarta ta amma al-Imam an-Nawawi yace fuskar dan adam ita ce haramun ijma'an dan adam gaba ɗaya fuskar sa tana da hurmi musulmi ko kafiri amma dabba fa sauran dabbobi malamai suka ce fuskokin suna da hurmi babu shakka amma dai ba a samu ijma'i kamar yadda aka samu na akan fuska ta dan adam ba duk da haka zana fuska haramun ne huda fuskar dabba haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda ya zana fuskar dabba ya la'ance shi mun karanta wannan hadisi amma duk da haka malamai sun ce idan larura ta sa zaka huda fuska